cikin hukuncin da suka zartas alƙalan kotun ɗaukar ƙara guda biyar ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Oludotun Adefufe Okoje tace an tabbatar da magudin da aka tafka a lokacin zaben da ya baiwa jam'iyyar PDP nasara a jihar ta Akwa Ibom yayin da wasu yankunan ma ba a yi zaben ba gaba daya alƙalin ta kuma gamsu cewa ba a bi dokokin zabe a lokacin zaben ba sannan ƙuri'un da aka kada ya wuce yawan ainihin ƙuri'un da aka tantance tun farko Mr. Umana Umana shine dan takarar gwamnati na jam'iyyar APC
Bari in fara da godewa Allah mutane 48 da aka kashe lokacin wannan zabe ba su yi mutuwar banza ba yau rana ce da gaskiya ta yi halitta mun godewa Allah mun imanin wannan hukunci ya bude wani sabon shafi a demokradiyyar mu kuma nasara ce ga talakawan jihar Akwa Ibom masu rauni da aka zalunta
da yake tofa a lokacin bakin sa jin kadan bayan da aka yanke hukuncin kwamishinan shari'a na jihar Akwa Ibom Mr. Uwam Wakem ya ce za su dauka kara
having been in court and I listened to the analysis and conclusions of the court
kasancewar akan ido na aka zartar da wannan hukunci kuma na saurari duk dogon turancin da aka tafka muna da ja ban yarda da wasu bangarori na wannan hukunci ba mai girma gwamnan jihar Akwa Ibom da jam'iyyar sa ta PDP na da damar daukar kara zuwa kotun koli kuma hakan zamu yi daga bisani shugaban jam'iyyar PDP na jihar ta Akwa Ibom ya tabbatar min cewa za su duga kotun koli don tabbatar da zaben nasu bai rusu ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan takaddama za ta kasance a kotun kolin Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.